natale tanji kilo segundi kotai yi manke isa wasa gene mu yan kotin kam koi agara la hidu mutu mobe a wasa gene nali kamanen kuren kam ma mai ngarin ton do karinto usuwa daga na kamanen suguta kamundi nan to do aken anonga bada sirube ga masai kunwa kamanen kitin duku on tatu wakati biya ga sagene nka on kaba duku wakati su